Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49.60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Rido Amfani ta Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Kirsimati. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalama Si Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau bayan labaran duniya, shirin namu zai raja'a ne kan gashe-gashen Kirsimati. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makiri. Kasuwar sayar da sayarwa a Amurka ta fadi a jiya Litinin, inda ma'aunin sayar da sayarwar yayi kasa da 500, wato kashi 2 cikin 100. Shugaba Donald Trump ya dora laifin faduwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu kalubalolin tattalin arziki. A wani sakon Twitter da ya aike yana cewa tattalin arzikin Amurka kadai ne kan samu matsala a samu karuwar ruwa. Ya zargi shugaban bankin tsakiya Jerome Powell da rashin sani yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake dora warance. Bankin tsakiya ya rage ruwan da ake dora warance kusan kasa da kashi daya domin bunkasa cigaban tattalin arziki a lokacin da kasar ta huskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007. Bankin ya cigaba da rike ruwan mafi kankanci tsawon shekaru 7. Wasu manyan 'yan majalisun Amurka na bangaren jam'iyyar Democrat guda biyu sun zargi shugaba Donald Trump da jefa kasar cikin matsala a jajibulin bikin Kirsimeti. Sha'anin kasuwanci ya tabarbare, amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro, inji Senator Chuck Schumer da Nancy Pelosi wace take jira ta zama kakakin majalisa. Sadarwa haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata, amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba. Shugaban kasar da ya soke hotunsa na bukin Kirsimeti da zai je a Florida domin walwale damuwar tsakaninsa da majalisun kasar. Jama'an Afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bandiga da ba a san su ba, ciki har da dan kunar bakin wake, sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin Kabul a jiya Litinin, kuma sun kashe akalla mutane 29, kana suka jikkata wasu 20. Sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin. An fara kai samamin ne da rana, inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin. Karfin fashewar da ya baiwa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama, ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a. Mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida na Najib Danish ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kaɗan bayan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajibulin bikin Kirsimeti a Kinshasa. Sabon babban limamin Krista a Kinshasa, Archbishop Fridolin Ambongo, ya kira ga gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan Disamba kamar yadda ta sadar a makon da ya gabata. Ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin kasarmu, ina jan hankalin ku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zabe cikin lumana, saboda mu kammala zaben a ranar 30 ga watan Disamba shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya. Jaridar Katolika a Congo ta dade tana bada goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga kasar, kuma ta kira ga shugaba Kabila ya gudanar da zabuka wanda aka dage shi tsawon shekaru 2. Ana gudanar da bikin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bikin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka: ku yi wa kasar Falastino addu'a na samun yancin kai inda Falastinawa da masu yawon bude ido suka taru suna kallo masu ziyara da sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan dadaddin gari mai dimbin tarihi kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi Annabi Isa
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gashigashen Kirsimati
Christmas lafiya.
Na fatan cewa zai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yiwa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Christmas da fatar an ga wannan ranar Christmas ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadata zuci Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
barkamu da haka ni ce Lami Iliya gata wanda aka fi sani da kakaka ina nan America ina gaida dangi a Nigeria Lois Daniel da danginta iyalin Hussein Idrisu ina kuma gaida iyalin Adamu Koli Musa Adamu da iyalin gidansa ina gaida Madam Mary da iyalin gidansu iyalin gaida Lantubawa da sauran ƴan uwanta ina gaida Reverend Danjuma Kaladi da dukkan ikkilisiya ta mararraba ina gaida Reverend Yohana Garba da dukkan ikkilisiya da sauran dangi sai iyalin shi ina gaida Salamatu da mamansa ina gaishe su da dukkan ƴan uwa da su Sami da iyayen shi da iyalin shi da kuma sauran ƴan uwa duka ina gaida Nehemiah da iyalin shi ina gaida mama an da ƴan uwanta daga gida wato daga Adamawa ina fata za a yi Christmas lafiya ina gaida Roda Mika mama gata da ƴan uwanta duka Bauchi ina fata kowa yana lafiya ina gaida Mika gata ina gaida gata Gideon ina gaida Anna gata na dai da comfort tambaya da dukan gidansu da dangin babanta duka ina gaida Joshua Danjuma da Nuhu Danjuma da Hawai Shaku da dukan dangin gidansu iyalin Danjuma gata ina gaida uwar yaya wato Kuba da sauran yayanta da dukan mutanen gidan dandinne ina gaida Reverend Daura Kurau ina gaida Daniel Madaki da dukan ƴan kannen shi da dukan ƴan uwan shi iyalin Madaki Hassan Madaki kenan ina gaishe su duka cikin sunan Yesu muna fata a yi Christmas lafiya
sunana Reverend Yakubu Bulus Bakwash ina mika muku gaison Christmas daga ƙasar America ina so da kyonan lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu baba Ngolong Nyalang Ndebulut Gorab ina mika gaisuwa na da iyali na zuwa ga mutanen yalan gabaki daya baban golong yalan ubangiji Allah ya bishe ka ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba Bulu Stockfish Ashendam da kuma mama Hanatu Stockfish Ashendam dukansu a Ekwa Total Ashendam ina gaishe da kani na Isaac Stockfish da matansa Gladys a Ekwa Bishara 2 Jos ina kuma gaisuwa da ƴar uwata Rita Mufa Jijinka da kuma Josephine Bulus the cousin brother na Sumane Backfash a Ekwa Bishara 2 Michael Chi a Bingham University Hospital na kuma mika sakon gaisuwar Christmas zuwa ga Amini na Dr. Sunday Lengman Michael Chi asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina Dauda Bongom da matansa Juliana Bongom dukansu a Ekwa Church High Court Kaduna da kuma Reverend Dr. Nehemiah Maji har yanzu ina gaishe da ƴan'uwa masu bi gabaki daya a Kokin Yalan har yanzu zuwa ga masu bi a Ekwa Yalan da kuma masu bi gabaki daya pastor da dattawansa a Ekwa Total Shandam bari mance da abokanina a cikin Josba Apollos Musa a Rukuba Road Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa Apollos da matansa Ilya Yohana da matansa dukansu a Ekwa Church Bishara 2 Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas
sunana Hannatu Ishezwe daga nan jihar Virginia a Amerika ina tura gaisuwar Christmas zuwa Iman Usman Shehu a Abuja yaya Amina a Kaduna da iyalinta yaya Rakiya Shunaka a Kaduna da iyalinta kuma da Hadiza Maina ina gaida Jummai Shehu a Kaduna ina kuma gaida Amina a Kiyoyi da iyalinta a Abuja da Aisha Bako a Dallas ina kuma gaida iyali na Greater Bako a nan Nigeria da fata za su yi Christmas fly here
let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe big city streets where a thousand lights glow let it be Christmas everywhere let heavenly music fill the air let every heart sing let every bell ring the story of hope and joy and peace and let it be Christmas everywhere let heavenly music fill the air let anger and fear and hate disappear Let there be love that lasts through the year And let it be Christmas Christmas everywhere
Just a quick message that about him Find a Mabrisa Omar Jack The air entered the G-Coaching to Dika The Parko in Agassi de Mamata Jami Ilya Gata On the Akapitani de Kakaka da kannena Nehemiah Gata da iyalansa da Alheri Abdu da iyalanta Jummai Tambaya da iyalanta Mika Gata da iyalanki kuma ina miƙa gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan Gata da zuriyar gidan Idrisu Fajar duka ina kuma gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari na barkan Christmas da Reverend and Mrs. Joseph Zunat Reverend and Mrs. Benjamin Ilya Kanchua, Reverend and Mrs. Abdul Buba, Reverend and Mrs. Muhammad Tang Amaria, Reverend and Mrs. Ishaya Garba, Surama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, Matthew Matthew Secretary of DCC, Mama Elizabeth Delhatu, tsohuwar shugaban zumuntan ƙasa na Ekwa, Mama Hannatu Aware, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuntan matan Gospel Church Hutan, Idi Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baba John Umaru da matarsa, ina gaishe da Reverend and Mrs. Titus Turati, ina gaishe da Sulmanu Suleiman Dublin Ahmed. Ina kuma gaishe da Mama Maji Daɗi Esther, ina gaishe da Tambaya mai gaskiya ɗan sabo gida kwara hayin Ladi baban Binta. Ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru baban Zainab. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo. Ina gaishe da Aunty Ruth Abo. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Panyan Baba Ekwa President. Ina gaishe da Pastor Mrs. Francis Philip. Ina gaishe da Simon Bala Ari. Ina gaishe da Mr. Mrs. Steven Ogo a Akwanga. Ina gaishe da dukkan Ekwa Gospel Church Hutan na da. Ina gaishe da dukkan GCC Choir, musamman mataimakin choir Pastor mu wanda ya yi aure kwanan nan Joshua a Izan da matarsa Charity. Ina kuma gaishe da Ekwa Gospel Church Hutan Choir, musamman Ezekiel Kinkin da matar Shirudu wanda sun yi aure kwanan nan, Janet Ibrahim da dukkan ɗan choir. Ina gaishe da iya Ruth James Lola maman Tasi da kuma murnan cika shekara 70 a wannan shekara. Ina gaishe da iyata kuma Zainab Babaji. Ina gaishe da Mr. Mrs. Dauda Sanko. Ina gaishe da Mr. Mrs. Sabu Usman. Ina gaishe da Mr. Mrs. Isuwa Taku. Ina gaishe da bawa sakatare gidan maga Bararaba Malum Fati da iyalinsa duka. Ina kuma gaishe da Malam Ishaku Abdullahi da iyalinsa a gidan Kadangare. Ina gaishe da Reverend Autu Bokoi a Maraban Kankara. Ina gaishe da Pastor Likita Mantau. Ina gaishe da Ladi Tambaya mai gaskiya. Ina gaishe da Nuhu Nagari da iyalinsa duka. Ina gaishe da Alhaji da Hajiya Yesi Barka Hassan. Ina gaishe da dukkan executive na Ekwa headquarters. Ina gaishe da dukkan executive na GCC headquarters. Ina gaishe da Reverend Mrs. Sukuma Abgondi Baban Skibia da shugabannin zumuntan matan GCC. Ina fata a yi Christmas cikin ƙoshin lafiya.
Shikarara Lamda, ina magana Amerikan. Ina gaida da Baba Alexander Taufin. Ina gaida da matansa Elin Taufin. Ina gaida da Jonah Lambo. Ina gaida da Naimiya Tarmac. Ina gaida da Shirya Shemi. Ina gaida da Sarah Lamda. Ina gaida da Comfort Lagun. Ina gaida da Nancy Lamda. Ina gaida da Nanle Lamda. Ina gaida da Sere Lamda Salo. Ina gaida Sunday Solo. Ina gaida Simon Boro. Ina gaida Ladi Sule. Ina gaida Paul Sule. Matan Lingo. Ana isa ku zama Christmas lafi.
Suna na Kenny Amanzai. Ina son mika blessed Christmas zuwa family ina Papa Mila family mai yuwan sunan Dotun Papa Mila. Idowu Papa Mila. Bola Pampamina, Laba Pampamina, Remy Kukula, the Pampali Pampamina. Wish them the very best of Christmas and a prosperous Happy New Year.
Kunana situation Jack, Daga America, Baltimore, Maryland, attacking America. I saw the Gate 1 Christmas, so I got General J.T. Hussaini. Mr. the Mrs. Napoleon the Jumai Bali Asabe Benila His Royal Highness Alhaji Bashir Mohammed His Royal Highness Ms. Com Martin Childers Longomai of Shandam Chief Mrs. Salome Jankada Dr. Audu Jankada Chief Mrs. Mary Lar Mary Garber Benga, Malam Ayuba da yalinsa, Tanjuma Seaman da yalinsa, na kuma gaida retired officer Stanley Tim, Mrs. Victoria Weep Nanchat Garber, Dr. Zolcher, Mrs. Rauta Zolcher, Nare Kla Vandul Weep, Auntie Mrs. Ucheja, na kuma gaida Mama Cecilia Sheni, Ambassador Tanjuma Sheni da yalinsa, Baba Sheni Sarkin Longmat, Brother Easy Galadima Lanchang, Auntie Nairobi to Chair Lady Kenan, da kuma Her Excellency Mrs. Pauline Talen, na kuma gaida duka yanwana yi Christmas lafiya.
Sunana Helen Bako, ina nan zama a California, USA. Ina isa da dubban gaisuwan Christmas ga His Royal Highness Sarkin Tangale, Dr. Abdu Buba Masheru da matarsa da jama'ar Tangale. Ina gaida isa da gaisuwa ga shi babana Dr. Dambawoshe Bako da mama Priscilla Bako, da yayana David Bako da iyalinsa, da kuma Dr. General Nuhu Ade da matarsa Nancy Ade, da sisters Dina Flora Bako, Orisa Bako, da shikanina Dalton Bako da matarsa Kauna Bako. Ina isa da gaisuwa ga ita kawata a Fiomi Tela Lakwasa a Kaltungo, da kuma antina Hadiza Hamma da anti Ruth Shiru, da kuma babban malamin da ana kira shi Kalla a Banganje. Ina isar da gaisuwan Christmas na ga shi kawuna Malam Umaru Lakorok da matarsa Dina Lakorok a Banganje. Ina isar da gaisuwa ga ita Nero London, Hawa London, Sonia Lawrence, dukansu a Banganje. Ina isa da gaisuwan Christmas ga ita kawata Elbina Jibrin Dawa a Bilire. Ina isa da gaisuwa ga ita Fati Ishaya Malum a Bilire, Fati Radixon a Bilire, da kuma Kanem Manji da Kela Manji a Abuja, Captain Nuhu da kuma adansa Mimi Nuhu a Abuja, da shi Baruch Roy a Lagos. Ina isa da gaisuwa na Christmas da ita kawata Hadiza Yam Kaduna, da Clara Adwak, da adansa Comfort Bush, dukansu a Abuja. Ina isa da gaisuwan Christmas ga shi kawuna Adam Bako, da Meshak Bako, Dalladi Bako, Asabe Bako, Asanat Bako, Bilkatu Kure, Mariamu Kure, Yunis Kure, Ilya Kure, Lydia Kure, Yunia Kure. Na isa da gaisuwa ga ita Justice Beatrice Yahaya, da Justice Apollos Idi da matarsa. Ina isa da babban gaisuwa ga ita Antina Asanat Bako. Ina fata za ku yi Christmas lafiya. Ubangiji Allah ya taimake ku. Na gode.
Sunana Tafiya Yoila Edma. Ina zama a nan Colombia, Maryland. Ina so in mika gaisuwa na ga babana Mr. Yoila Amos. Ina so gaida uncles Dina, Justice and Mrs. Nathan Musa, Professor and Mrs. Charles David, Mr. and Mrs. Tafidi, Mr. and Dr. Ioana Mugmifanyi, Mr. and Mrs. Balogun, Pastor Sunday Idahi, Pastor Kefas Idi, Mr. and Mrs. Wafari Payman, Mr. and Mrs. Manasa Chidama, Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kacha Tau. Ina gaida duka aunties da bankira su ba da uncle the cousins, nephews, friends, all over. Ina so wishing unku happy Christmas. Ai Christmas life ya alesa kuma muka sabon shekara a alheri na gode.
Sannan ku ji suna na Blessing Benjamin Kamke daga Baltimore, Maryland, America. Ina gaida yawata Mrs. Charity Achemta da mai gidanta Mr. Abraham Achemta da yaran ta Oshra Achemta, Jerusha Achemta, Joanna Achemta. Ina gaida yawata Mrs. Abigail Atkizi da mai gidanta Mr. Atkizi Alu da yarsu Eliana Alu. Ina gaida Dr. Samuel Luka da matarsa Mrs. Hanatu Samuel da yaran su duka. Ina gaida Mr. Musa Kamuki da iyalinsa duka. Ina gaida Mr. Joshua Gali da family shi duka. Ina gaida Dr. Charity Johanna da mai gidanta. Ina fata ayi Christmas lafiya. Ina kuma gaida duka abokanan arziki. Na gode.
Sunana Samuel Inuwa Zalanga ni daga jihar Bocine kuma karamar hukumar Ganjo. Ina zama a jihar Minnesota a America. A wannan lokaci da ake kokarin bikin Christmas da kuma sabon shekara, ina so in isar da gaisuwa ta madukan talakawan Najeriya. Ina gaida musamman mata musamman masu tuyon kosai, masu sai da masa, mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane masu sai da goro, ina gaida 'yan dako da 'yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu. Ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma ba su samu ba da fatan Allah zai taimaka musu. Ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti, wasu an musu rasuwa, da fatan Ubangiji zai kara ba su haƙuri da ta'aziya. Ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba, da fatan Ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu. Ina kuma ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu, duk da abubuwa da suke faruwa a Najeriya, da fatan Ubangiji zai ƙara ba su ƙarfin zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa. Na gode.
Sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari ni ma mu ga gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga ambassador Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa, da Jab Abraham da iyalansa, da Iliya Mamman da iyalansa, da Victoria Majid da nata iyalin, da Ishaya Kure da iyalansa, da Professor Grace Esron da iyalanta, da Professor Chrisibes da iyalansa, da Yakubu Gidado da iyalansa, da Ladi John da iyalinta, da kuma Honorable Sonde Abdu da al'umma Irigu baki daya, da Husaina Akila Banshika, da Malam Sule Auta, da Barista Salibawa da iyalansu, da kuma dukkan zuriyar Gata da zuriyar Idrisu. Ina kuma mika gaisuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki, sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu da ɗaiɗai ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Tuwa gaishe ki. sai a bi mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa ciki har da ci gaban gashe-gashen Kirsimeti. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leather Station wacce ta hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Salamu Sai Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, les infos.